Ankarar da gwamnatin Bazoum Mohamed da sojojin Niger suka yi ya jefa yankin Afirka ta Yamma cikin rikici bisa lura da waɗannan matsalolin da ka iya samu Afirkan ta Yamma da kuma ganin an kasa samun maslaha a tsakanin masu shiga tsakani bayan juyin mulki Kristoci daga wasu ƙasashen Afirka ta Yamma da ta tsakiya irin su Nigeria, Niger da kuma Chad suka gudanar da taron addu'o'i akan yanayin da ƙasar Niger ke ciki da ma neman taimakon Ubangiji. Francis Dusumo shine shugaban cocin ARN
wanga taro addu'an da muke yi ya fi shafi Niger saboda halin da muke suke Allah kade zai fada mu cikin wanga hali tun da ja le premier na wancan wata muka fara azumi da addu'a saboda Niger tun le premier muna cikin azumi da addu'a saboda Niger akwai daga Chad kuma akwai daga Nigeria kuma cikin Niger daga Niamey daga Maradi daga ina ne akwai wanda za su zo suma abinda muke jira Allah kade ne ya isa mu bukatan nan muke so kasa mu taruwan dan objective na taruwan ne daga mu roki Allah ya famu abunda muke so abunda muke so ba kudi bane ya canja rayuwar mu shiga bada shi mu bi shi shine abunda muke so addu'an da za a yi halin da muke shi Allah kare ne zai fada mu daga wanga babu wanda zai fada mu
kusan kristoci fiye da 300 ne dai da suka fito daga kasashen uku suka halarci taron addu'o'in Donna Ilamba wata ƴar tarayyar Najeriya ce da ta halarci taron ta ce na zo ne daga Najeriya domin na halarci wannan taron addu'o'i yanayin da ƙasar Niger ke ciki yanzu ya zama wajibi a dukufa ga addu'o'i kuma abu ne da ke buƙatar gudunmawar kowa don samun maslaha a tsakanin ɓangarorin da ke takaddama mu ma al'ummar kristoci muna da irin tamu gudunmawar da za mu bayar domin ganin warware wannan rikicin ta hanyar yin addu'o'i domin neman taimakon Ubangiji don ya samar da mafita Kumbai Christian wanda shi ne shugaban wata cocin evangelika a kasar Chad ya bayyana fatan a warware rikicin kasar Nijar cikin lalama ba tare da an zub da jini ba don gudun abokuwar yankin Sahel a cikin wani sabon rikici na daban ya ce babu shakka muna buƙatar agajin Ubangiji domin ganin Nijar ta ci gaba da tafiya kan tafarkin da aka santa a can baya wato tafarkin zaman lafiya da samun ci gaba ka san kasar Nijar na da muhimmancin gaske a tsakanin mabiya addinin Kirista don haka ba za mu so mu ga kasar a cikin wannan yanayin ba saboda haka ne ma muka zo nan domin yin addu'ar fatan an warware matsalar cikin ruwan sanyi ba tare da an zub da jini ba an dai shirya wannan taron addu'o'in ne da aka shafe sati guda ana gudanar da shi domin nema wa Niger mafita game da halin da kasar ke ciki Habib Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger